kuma da fafata da ake yi a gasashen kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan kusa da nan na karshe wato kuta final karawa ta biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta roma ta lallasa barcelona na kasar spain da kwallo uku da nema a karawa ta biyu karawa ta farko kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta roma na kasar italy a can spain da kwallo hudu da daya don haka an tashi a wasan ya kasance kowace su tana da kwallo hudu amma kungiyar kwallon kafa ta roma ta samu nasarar zuwa zagayen gaba sakamakon kwallo daya da ta a ragar kungiyar kwallon kafa ta barcelona a gidanta don haka kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta fice daga gasar a karon bana shekara 34 kenan da ta wuce rabon kungiyar kwallon kafa ta roma da samu nasarar kaiwa ga wasan kusa da nan karshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai tun shekara ta 1984 har ila yau a can kasar ingila inda aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta manchester city da takwarata ta liverpool liverpool din a karo ta biyu ta sake doke kungiyar kwallon kafa ta manchester city da kwallo biyu da daya wannan ya bada dama a kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta samu zuwa zagayen kafa don tuni a karawa ta farko liverpool din ta lallasa manchester city a hankali da kwallo uku da nema don haka liverpool tana da kwallo biyar manchester city tana da kwallo daya a yau kuma za a ci gaba da sauran wasan nan cin kofin zakarun nahiyar turai a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe inda kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kasar spain za ta karbi bakuncin juventus na kasar italy a karawa ta farko kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta yi tattaki har kasar italy ta tattake kungiyar kwallon kafa ta juventus da kwallaye uku da nema a yau kungiyar kwallon kafa ta juventus tana neman kwallo hudu da nema kafin ta kai ga samun nasarar zuwa wasan gaba ita ko kungiyar kwallon kafa ta bayan mulki a cikin kasar Jamus ta saka kuwa kuncin sajiya ne na kasar Spain karawan farko dai kungiyar kwallon kafa ta bayan mulki ta haɗi Spain ta fi sajiya har gida ta Spain ta doke ta da kwallaye biyu da daya don haka a yau kungiyar kwallon kafa ta Zambia tana neman nasarar kwallo biyu da nema kafin ta kai ga wasan kusa da nan karshe idan muka dawo bangaren saye da sayarwa kuwa na wasan kwallon kafa ta duniya dan wasan gaba da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Anthony Martial ya ki amincewa da sake rattaba hannunsa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United don wanda aka ke nuna cewa dan wasan da yi wani zai bar kungiyar a ƙarshen kakan wasan ma a can kasar Spain kuwa dan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta ce za ta biya fan miliyan ko kuma fan 300,000 wajen albashin dan wasan ta Antonio Griezmann a duk sati a maimakon yunkurin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take yi na ita janye shi don haka kungiyar ta ce za ta yi wannan fafutuka don ganin ta ci gaba da jan zaman dan wasan a kungiyar ta kungiyar kwallon kafa ta Juventus kuwa ta nuna ra'ayinta ne wajen ɗauko dan wasan kafar Jamus din da mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Emre Can ɗan shekara 24 da aka yi kuwa a ƙarshen kakan wasan Marseille dan wasan a yanzu haka yana fama da jinyar wanda zai tafi har ƙarshen kakan wasan ban inda ba zai samu damar fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi ba shugaban kungiyar kwallon kafa ta Roma ya karyata rade rajin da ake da cewa dan wasan su mai tsaron raga Alisson zai bar kungiyar don koma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool daga kwallon kafa kuwa da mu lekar can kasar Australia ne inda ake fafatawa a gasar Commonwealth wato wasan da ake yi don kasashe rainan na rainan turai a karo na 21 na shekara 2018 da ake a can kasar Australia inda a yanzu haka kasar ta Australia ke matsaukin baki da suke jan ragama a wajen lashe lambobin yabo inda a yanzu haka ta samu nasarar lashe lambar zinare 52 tagulla azurfa 39 kuma tagulla 42 sai kasar ingila wacce take ta mataki na biyu wacce take da zinare 24 da azurfa 30 da kuma tagulla 21 kasar india kuwa tana mataki na uku ne da zinare 12 azurfa 4 da tagulla 7 kasar new zealand wacce take mataki na hudu da zinare 9 da azurfa 10 da tagulla 7 kasar saudiya ko kuma kasar amurka ta kudu kuwa tana mataki na biyar ne da zinare 9 da azurfa 6 da kuma tagulla 6 sai kasar canada wacce take mataki na 6 da zinare 8 da azurfa 20 sai tagulla 14 kasar wales tana mataki na 7 ne da zinare 7 da azurfa 8 da kuma tagulla 7 sai kasar scotland wacce take mataki na 8 da zinare 6 da azurfa 10 da tagulla 13 kasar nigeria tana mataki na 9 da zinare hudu da azurfa hudu ba tare da tagullawa idan kuwa kasar Cairo da ita ce wata kilo goma da zinare hudu ba azurfa amma tana tagullawa Najeriya dai ta samu nasarar lashe zinare da guda hudu ta bangaren daukar nauyi bangaren maza sai kuma bangaren maza haka kuma ta sake samun nasara a bangaren mata na tsagen nauyi Najeriya ta sake samun damar lashewa zinar ta samu damar lashe zinar a kan bangaren tsaga nauyi mai nauyi sauki ta bangaren mata da kuma bangaren maza haka ta lashe silver ko kuma wato azurfa a wasannin tennis da kuma shotput da kuma bangaren tsaga nauyi da maza da na mata iya abin da ya sawo ga kenan daga ran dandalin BOA huta lafiya